الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ودي أتثبت على الله تبارك وتعالى لذلك من الانجينيب mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammacin ranar talata 15 ga watan Rajab shekara ta 1433 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 5 ga watan 6 shekara ta 2012 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna kitabun tauhid alladhi huwa haqqullahi 'ala al-'abid na shaykhul islam muhammad ibn sulaiman at-tamimi rahimahullahu ta'ala ba laifi kafin darasi ne yau idan da yan tambayoyi suna iya gabata na'am
kuma
halin da kuma ya kara kiyasi ne kenan kai shi kuma kiyasi ai dole yana bukatar rukuni kamar guda hudu sai an samu al-asal a samu al-farq sannan kuma a samu al-illa rukuni kamar guda uku wanda in har sun tattaru shi ne za a iya kiyasta wani abu akan wani abu tare da cewa ba a taɓa samun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lalle ga abin da ya sunanta mana a duk lokacin da zai hau dabba addu'ar da yake to amma ba a rawaito ba cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana maimaitawa an gane ku kasancewar shi wannan malamai suka ce an so ne idan mutum yana shan wani abin sha a farko idan ya yi bismillah ya kafa kai ya sha ya sha idan yana bukatar zai lumfasa to iya abin da yake sunna mutum sai ya janye wannan makayi daga bakinsa ya maida shi gefe idan ya dan lumfasa sannan sai ya sake maidawa ya sha to wannan sha ne wanda kai na farko me zaka yi dole ne zaka gode ma Ubangiji tabaraka ta'ala akan wannan ni'ima da ya maka kace alhamdulillah idan zaka sake koma sha malamai suka ce an so ka sake yin bismillah har akai lokacin da zaka gama tare da cewa inda zaka yi bismillah a farkon shan ka a ƙarshe kai alhamdulillah babu wani kunci akan ka duka ya wadatar amma an so ne mutum idan ya sake maidawa ya sake ambaton Allah sannan kuma idan ya janye hannu ya sake godiya ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala na'am akwai al'asu sannan akwai alfar sannan kuma akwai al'illa wanda kuma bayani sai an koma cikin littafi daga cikin littattafai na usulul fiqhi dan babu ke akwai na musamman daga cikin babuka na usulul fiqhi shine al-qiyas yanzu misali ana irin waɗannan ƙwayoyi wanda suke na zamani irin su tramol irin su valium da sauransu da irin su wiwi da sauransu wace illa ce ta hada tsakaninsu da giya idan ka tsaya ka kalli giya menene illa da ta sa Allah ya haramta mana giya busar da hankali to dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya nuna mana cewa duk abin da ke busar da hankali haramun ne kenan duk abin da yake busar da hankali sunan shi giya da wanda ya sha giya da wanda ya sha baliyam da wanda ya sha tramol da wanda ya sha wiwi dan yayi maye gaba ɗayan su sunan su cin sha'an mashayin giya hukumar Allah zai ma mashayin giya a gobe kiyama haka zai ma wanda yake dan shan wiwi saboda duk illar da ya ci duk abin da ya juya hankali manzon Allah ya ce sunan shi giya kullu ma khamaral aql fa huwa khamar ko kuma kullu ma askara fa huwa haram manzon Allah ya ce duk abin da ya sanya maye haramun ne kadan kinsa da da yawan shi to illa kasancewar kamar yanda bayani ya gabata asalin shi tramol ba an yi shi bane ba dan a sha ai maye an yi shi ne saboda maganin gajiya idan mutun ya ji gajiya zai iya sha kamar yanzu idan ka dauki irin su wannan epinephrine da sauran su ai akwai magannuka ne na gajiya to amma mutane sai suka maida shi matsayin abun maye su sha su yi maye to dan haka wanda ya sha tramol da sunan ya masa maganin gajiya wannan ya aikata halak babu zargi a kansa amma wanda ya sha da sunan ya yi maye koda bai yi maye ba sunan shi yake da wanda ya sha giya dan haka kasancewar shi kiyasi babi ne wanda yake da gindin kanshi akwai kiyasi wanda yake ya dace a shari'a akwai kuma kiyasi wanda bai dace ba kusan nau'ika hudu ne na'am wai shayi kamar wanda zai hana bacci bayyana shi ba saboda rashin bacci ba maye bane ba kana bukatar kai wani aiki ne to sai kake son ka dan sha abin da zai hana ka bacci domin kai wannan aiki rashin bacci ai ba gushewar hankali bane ba akwai bambanci ko wanda zaka dan sha wanda din zaka dan samu kuzari a jikinka wanda dai ba dan gusar da hankali ba abu ne na karin kuzari a gangan jiki wannan duka abu ne wanda yake a matsayin hala na'am wai kasancewar a darasi na jiya da ya gabata kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karyi rishi na dabino ya tsaga shi biyu ya kafa a kowane kabari daga cikin kaburburan nan biyu da ake azabtar da su shi ne dan uwa yake cewa wai menene hukuncin shaida da ake ma kabari a kafa wani icce ko a dora dutse ko sanya icce wannan matsayin shi sunna ne amma kabari alama wanda hadisi ne sahihi lokacin da Usman ibn Maz'un Allah ya kara masa yadda Allah ya masa rasuwa bayan an gama binne shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ma wani sahabi nunin wani dutse yace ya dauko masa shi wannan sahabi sai ya kasa giggibo wannan dutsin ya kawo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah da kansa ya tattare damtsin sa yaje ya giggibo dutsin ya kawo ya sheda a gindin kabarin Usman manzon Allah yace nayi wannan alama domin ƴan uwana in sun mutu manzon Allah yace in kawo su in binne su inda na binne Usman ibn Maz'un don haka yi ma kabari sheda wannan sunna ne an gane ko amma kasancewar shaida da za a masa a zo a yi wani addu'a a yi rubutu wane ne dan wane ya mutu a rana kaza a shekara kaza wannan haramun ne bai dacewa a shari'a amma alama da wani icce ko wani dutse wannan matsayin shi in ma ka aje shi a matsayin sunna kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma kabarin Usman ibn Maz'un ko kuma a aje shi a kusa-kusa a matsayin halacci dan wanda bai yi ba ba za a ce ba yayi laifi sai dai a aje shi ma a matsayin halacci domin shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya alamar ciyayi idan ƴan uwana sun mutu in kawo in binne su ana dan ana bukatar abin ne mutum a kusan mutumin kwarai saboda ita makwabtaka ko bayan mutuwa tana amfani na'am
Thank you.
wai gardama da yawan dini da ake yi lokacin da aka je jana'iza gun neman mace. Wannan gardama haramun ce, wanda kuma galibin abin da yake janyo ta wallahi shine rashin yi dan Allah kawai dan riya dan nuna gwaninta. Sai an zo ba aikin da bai wuce ba mutum ɗaya in aka meka mamaci rami aka sa mutum ɗaya tak inda za a sa masa ido ya isa jera wannan itace ya sanya tabarma in yaso a dawo da ƙasa. Amma sai ka ji wai icce ɗaya in za a aje ana gardama wannan yace sashi nan wannan yace sashi nan rami gashi nan an yi an gama ba kwanan an gina rami a wani yazo yace sai an ƙara wani yace a yayi kuma ba komai bane ba wai mutum illa iya kawai so yake wai dangin wannan mamaci wai su ganshi wai ya tsaya akan jana'izar dan uwansu wallahi galibi ba dan Allah bane ba kaga wannan ya ja nan wannan ya ja nan ayi ta gardama ayi ta canya alhali ita kuma jana'iza in an zo abinda ake bukata a samu nutsuwa kowa ya san menene ya kawo shi abinda ake bukata tunanin mu tattara shi gu daya mu lura da yanayin da muke ciki dan uwan mu ne wanda muna faduwa muna tashi da shi Allah ya karbi rayuwar sa muka kawo shi muka sanya shi cikin wani rami wanda tsawon shi gaya shi bai wuce meter 2 zuwa 3 fadin shi bai wuce meter 1 ba in gida 1000 ya gina a yau sai mu lura da cewa fa ya baro su dukkiyar da ya tara ya baro ta gaya inda muka kawo shi makomar shi kuma ba abin da zai iske a cikin wannan rami illa abin da ya shuka a rayuwar sa wannan tunani shine zai kai mu gyara alaka da take tsakaninmu da ubangijinmu mu yi kokarin tanadin ayyuka na kwarai domin mu fara ganin su tun daga cikin kabarin mu kafin mu koma kiyama to amma sai a zo makabarta wani nan ya fita gefe yana waya nan wasu suna ta jayayya ana ta hayaniya ana iya abinda aka ga dama ka ci ba jana'iza bace ba aka zo wallahi wanda galibi kuma ba komai yake janyo wannan abu illa riya kawai mutum so yake kawai wai dangin wannan mamaci wai su ga cewa wala ya tsaya akan gawar su yayi abun azo a gani so kake je a ji maganar ka wannan yace a ai kaza wannan yace kaza icce kadai sai a tsaya a bata lokaci wajen jera icce wannan ya aje icce wannan sai yace a bi mishi ba a dauke shi a maida shi can ba haka wadannan abubuwa ne wadanda ba sa dacewa iya abin da ake bukata in an zo jana'iza a samu nutsuwa ba wani wuri bane wanda yake na hira na jayayya da gardama da sauransu wuri ne na tattara tunani mutum ya tattara tunaninsa da hankalin shi domin tuna makomar shi lahira wanda in muka kalli makasudin ziyarar makabarta mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mana shayi ku ziyarci makabarta domin ziyarar makabarta zai tunatar da ku makomar ku lahira to wannan fa jana'iza ce muka zo mamaci ne ba muka kawo muka binne shi to menene zai hana mu tattara tunaninmu dangane da makomar mu lahira na'am wai menene matsayin musulmi ya bada haɗin kai akan aikin da bai dace ma shari'a ba kaman aiki wanda yake na saba ma Allah wanda na daga cikin ayyuka na saba ma Allah shine ayyuka na bid'a shin a matsayin ka na musulmi ya dace a ringa ganin ka kana bada haɗin kai da cikon banci akan duk wani abu na saba ma Allah bai ya halatta ubangiji ta'ala yace mana wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan ku taimaka ma juna akan aiki na alkhairi da tsara dokokin ubangiji tabaraka wa ta'ala kar ku taimaka ma juna akan daukan zunubi da ketare iyaka duk wani abu na saba ma Allah subhanahu wa ta'ala ba a bukatar musulmi ya zama dan cikon banci iya abinda ake bukata in zaka iya hanawa da karfin iyaka hana idan ba za ka iya hanawa da karfin tsiya to sai ka yi nasiha ka yi gargadi akan cewa wannan abu bai dace ma shari'a ya kamata a daina idan sun karbi nasihar ka falillahi alhamdu idan ba su karba ba to abu na uku ko kuma in kai ba ka iya ba ko ka yi nasihar ba a karba ba to sai ka kyamaci abin da zuciyarka wannan shine iya abin da yake kanmu amma a matsayin ka na musulmi mai da'awar bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayyada cewa akan ayyuka na bid'a a ganka a sahun gaba ko a sahun baya iya abin da ya zama wajibi akan ka kaurace masa duk abin da shari'a ba ta yarda da shi ba ba a bukatar musulmi ya zama dan cikon banci na'am wai zaman makoki, zaman makoki haramun ne, wanda aka musu mutuwa ba laifi Yesu Yesu za su iya dan zama, misali shi ma ba zama ba, haka zo a girke wuri a shirya shi takanas kawai dan zaman makoki, saboda su da yawa mutumin da zai zo yi musu gaisuwa takan iya yiwa ba zai iya wannan ba, amma ba laifi shi wanda aka masa mutuwa yakan iya shiga sha'anin shi, yakan iya kuma zama akan halacci ba akan sunna ba, domin wani wanda yake na nesa in yazo ya masa gaisuwa kai ku da ka masa gaisuwa ba wurin zama bane, tashi ka shiga sha'aninka. An gane ku? Duk wanda yazo yayi gaisuwa ya je kan sana'ar shi, ba wurin mutuwa ba wurin zama bane, na cewa a kashe aiki a zo a yi zama kwana da kwanuka, wannan haramu ne. Koma nan kusa cikin tazkiratul qurdubi fi ahwalil mauta wa umuril akhira, anan yayi bayani gamsasshe dangane da zaman mutuwa. Haka kasancewar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ringa wasiya, suka ringa kilga cewa zaman makoki suna kilga shi daga cikin anniyaha wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta. Don haka shi wanda aka masa mutuwa, an gane ko, ba laifi akan halacci, yakan dan iya zama wuni daya ko wuni biyu, domin jama'a waɗanda suke nesa maimakon su zo baya nan sukan iya zawwa su yi masa ta'aziyya, amma duk wanda ya zo ya masa ta'aziyya ya tashi ya shiga sha'anin shi, ba an zo bane ba kawai na a zo a zauna haka. Wannan kalmomi da zaka yi na bada hakuri su ne ake bukata kai ma dan uwanka musulmi, amma ba a zo ba a zauna a kashe aiki ya zamanto da duk wasu abubuwa waɗanda ba su dace ma shari'a suna biyo baya. Wannan kuma ba bambanci ba tsakanin maza da mata, su kansu mata ba a ce ba su zo su zauna wai da sunan cewa zaman makoki ne a kwashe kwana uku ko sati guda sannan a watsa. To wannan wata tambaya ce ta daban sai zuwa wannan, ita ya gabata a cikin darasin mu na Bukhari dangane da sadakar kwana uku da sati da 40 da shekara. Na'am, dukkan su wannan haramun ne, ba sa halatta. Na'am. Wai dangane da naman suna dabbar, idan an yanka an hide danyi ake raba naman ko kuma sai an dafa, kana da halaccin da zaka raba shi yana danyi, amma abinda aka fi so ka rige ma mutane wahala a dafa shi, sannan a hada ma da abinci a zuba a aika ma waɗanda suke makwabta da abokan arziki da talakawa, duk wanda yake da bukata ana iya wannan kinshi. Wasu a kiraye su su zo su zauna su ci ana, wasu a tura musu gidajensu, da duk wasu mabukata almajirai idan suka zo su ma a zuba musu. Wannan shine iya abin da ake yi da shi, kuma tare da halaccin in ba za ka iya dafawa a danyen shi ma kana iya raba ma jama'a, duka ba bambanci. Ana iya gayyatar mutane su zo su ci, amma ba a matsayin walima ba, domin naman suna bayyada cewa a maida shi a matsayin walima, kamar yadda al-Imam Malik Allah ya ji kansa yake cewa ina kyamar naman suna a maida shi matsayin walima, domin babu dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da cewa manzon Allah ya maida naman suna a matsayin walima. Don haka al-Imam Malik yace ni ina kyamar haka, amma tare da cewa wasu daga cikin magabata suna ganin ba laifi a suna za a iya yin walima, irin su al-Imam Ahmad da sauransu, amma tare da cewa babu dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya nuna yin walima wato dangane da naman suna. Wai tsayuwa lokacin da ake daga girafo menene matsayinta? Wannan haramun ne, an gane ku? Girmama tsumman banza ne wanda bai dace ba, an gane? Hatta da kiran sallah ba a shar'anta mana cewa in ana kiran sallah ka tsaya, iya abinda aka sunnanta mana shine kwaikwayon abinda ladani yake faɗa, an gane ku? Don haka bai dacewa. Wasu abubuwa ne kamar na ɗaguci ne an maida abu kamar mu an bashi matsayin da bai kai nashi ba, don haka anan a matsayinka na musulmi in akwai wata dabara da zaka iya yi ka bari sai in an daga dirafin sannan kai ka zo ka biyo baya, in har ka san in kana halarci baka tsaya ba cewa za a iya kuntata maka ko a tuhunce ka da wasu abubuwa waɗanda ba su dace ba, dan haka bai ya dacewa. Na'am, girma gaba ɗayan sa cancanta ne ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Ko aikin ka ne, saboda shi aiki ai sai abin da shari'a ta halatta, sannan a matsayin ka na musulmi za ka yi. Ba aiki bai ya halatta maka abin da Allah ya haramta, kuma ba zai haramta maka ba abin da Allah ya halatta. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, mun gama baban da ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa sababin kafircewar ƴan adam ga Ubangijinsu tabaraka wa ta'ala da yanda suka watsar da addininsu shine shishigi game da salihan bayi. Bayani ne gaba daya ya gabata akan wannan babin, illa kasancewar muna da fadakarwa guda daya wanda wani kuskure ne da muka yi ta bangaren lafazi game da karanta wani hadisi. Hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa la tuduruni kama adratin nasara ibn maryam fa inna ma ana abdu fa qulu abdullahi wa rasulu, mu kuma sai muka ma taunikin fatha muke cewa la tuduruni, to la tuduruni kuskure ne, iya abin da yake daidai taunikin kenan, zamu mata ban mamuce la tuduruni kama adratin nasara ibn maryam, domin masdar kin shine al-iqra, sai ka ce adra'a yudribu idra'an, to shine kenan daidai yanda lafazin yake la tuduruni kama adratin nasara ibn maryam. Zan Allah yace kar ku wuce gona da iri da ni a wajen yabo. Zan Allah yace kamar yanda ɗan mushaw suka wuce gona da iri game da Isa dan Maryam, wasu suka ce Allah ne, wasu kuma suka ce dan Allah ne. Zan Allah yace fa inna ma ana abdu, kusan da cewa kadai matsayi na bawa ne na Ubangiji tabaraka wa ta'ala, dan haka fa qulu abdullahi wa rasulu, ku ce da ni bawan Allah manzo na Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Zamu tashi kenan babi na gaba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, babu ma jaa fi taghlid fi man abada Allah inda qabri rajulin salih fa kayfa idza abada. Malam Allah ya ji kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na kausasawa game da mutumin da ya bauta ma Ubangiji tabaraka wa ta'ala a gindin kabarin mutumin kwarai. Ma'ana ta kanas baka tashi aikata wani aiki na ibada sai ka je wani gindin kabarin waliwa ne, a can za ka je ka sauke alkur'ani ko ka yi wata nafilar ka ko ka yi sadaka ko ka yi yanka. To nan abinda ke bayani dangane da kausasawa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Me ake nihi da kausasawa? Shine kausasa halishi game da duk mutumin da ya bauta ma Ubangiji tabaraka wa ta'ala a wurin kabarin mutumin kwarai, sai ya ce fa kaifa idza abadahu, to kaka idan ya bauta ma shi wannan kabari ko kuma ya bauta ma shi mutumin kwarai wanda yake cikin kabarin, sai mu ce zalika ashaddu a'za, wannan shine mafi tsanani kuma shine mafi girma. Abinda muke so mu gane, kabirra waɗanda suke na salihan bayi da duk wanda yake koma bayan su na jama'a ta musulmi, su suke da bukata, ba mu ba muke da bukata zuwa gare su. Koma wane ne wanda aka binne shi a cikin kabarin shi shi yake da bukata, amma ba mu muke da bukata ba. Dan haka su mamata na musulmi komin salahar mutum, to ana ziyartar kabarinsa domin shi wanda yake cikin kabarin ya amfana, ba dan a amfana da shi ba. Domin a matsayin ka na musulmi ba yanda za a yi ka amfana da ziyarar makabarta, dole sai in ka bi sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Amfanar da za ka yi a nan ba a karan kan shi mamacin ba ne za ka amfana da shi, za ka amfana ne a sanadiyar bin karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka ita ziyara kashi biyu ce, akwai ziyara wadda take sunniya, akwai ziyara bid'iyya, ziyara wadda take ta sunna. yaya ake ziyara ta makabarta wanda take ta sunna shine ta kanas ka tashi domin ziyarar makabarta a jumulce ko kuma ziyarar wani kabari wanda yake na musamman a cikin makabarta wanda in ka je iya abinda zaka yi farko in zaka shiga sai ka ce assalamu alaikum dar qaumin mu'mini wa inna insha Allah bikum lahiqun wa rahimallahu almustaqdimina minna walmustaakhirin a lokacin nan idan ka je kan kabarin shi wanda ka je ta kanas domin ka ziyarce shi sai ka fuskanci alqibla kuma a tsaye zaka daga hannunka kai masa addu'ar Allah ya gafarta masa Allah ya yi masa rahama an gane ko kamar yanda hadisi ne sahihi wanda bayani ya gabata akan shi Aisha Allah ya kara mata yadda take ce mana cikin dare suna kunce tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan shimfiɗa daya a cikin mayafi daya Aisha tace sai naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zari ya fita daga cikin mayafin Aisha tace kishi sai ya kama ni nayi zaton cewa ɗakin wata matar shi ta daban zai je domin shi Allah bai taka masa birki ba dan gane da rabon kwana ba wajibi bane akan shi amma tsantsar adalci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tausayin da Allah ya kimsa a cikin zuciyarsa manzon Allah yayi rabon kwana tsakanin matan shi dan haka can Allah ya ce masa turji man tasha'u minhunna wa tu'bi ilayka man tasha to dan haka kasancewar Aisha tace ni ma sai na tashi da ya fita sai dan janyo kyaure Aisha tace ni ma sai na fita sai na bayan shi ina duku-duku tsakiyar dare ga duhu Aisha tace sai na ga ya nufaci wajen makabarta ta bakiya Aisha tace sai na bayan sa zuwan da yake Aisha tace da zai shiga sai ya ce assalamu alaikum dar qaumin mu'mini ataakum ma tu'adun ghadan mu'ajjalun wa inna insha Allah bikum lahiqun Aisha tace sai na ga manzon Allah yayi tsiye ya daga hannunsa yace Allahumma ghafir li ahli al-baqi'il gharqat yace ya Allah kai gafara ga ma'abuta wannan makabarta ta baqi'a Aisha tace sai na ga ya juyo sai na rigaye shi na ringa duku-duku dan kar ya gani nazo na shige gida da maza naje na kunta kan shimfiɗa sai na janyo mayafi na lulluba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya dawo sai ji ina shasheka sai yake cewa lafiya Aisha Aisha tace masa ba komai manzon Allah ya ce in ma ki ban labari ko kuma masanin abin da ke koye da bayyane ya bani labari manzon Allah ya ce shin kina zaton Allah da manzansa za su haince ki manzon Allah ya ce Jibrilu ne Allah ya turo shi da saƙo kai tsaye a yanzu cewa in tashi in je in roƙa ma ma'abuta wannan makabarta gafara dan haka lokaci ko ba lokaci bane na shiga gida domin kin riga kin tube tufafinki a wannan lokaci Aisha sai take ce masa ya Rasulullahi to idan zan ziyarci makabarta yaya zan yi manzo Allah ya ce ga yanda zaki kuma ga addu'ar da zaki dadin fa'ida anan wannan addu'a da manzon Allah ya yi cewa Allah ya gafarta ma ma'abuta wannan makabarta malamai suka ce duk wanda aka binne a makabartan Madina har zuwa kiyama wannan addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta hada da shi to kaga anan abinda muke so mu gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shin da yaje makabartar tsugunni yayi ko yayaye Aisha ce ta yi a tsaye na ganshi ya daga hannu yayi addu'a dan haka duk lokacin da ka ziyarci makabarta to iya abinda ake bukata sai ka fuskanci alqibla sai ka daga hannunka kai addu'a addu'ar kwa ba Fatiha ba da ayatul kursiyyu da kul huwallahu shadi da inna anzalnahu da izaja'a da surati yasin da tabaraka wannan duka ba karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bace iya abinda manzon Allah yayi cha ya Allah ka gafarta ma ma'abuta wannan makabarta makabarta ba wurin karanta alqur'ani bane babu hadisi sahihi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko da ifi wanda yace ga manzon Allah ya taba karanta aya ta alqur'ani a makabarta iya addu'ar manzon Allah yake addu'ar da ta kunshi roƙon gafara he ma hani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da karanta alqur'ani a makabarta hadisi ne sahihi yake cewa la taj'alu buyutakum maqabira fa inna shaytana yanfiru min albayti alladhi yuqra'u fihi suratul baqara. An gane ko, wanda kuma akwai hadisin da yake cewa la taj'alu buyutakum maqabira, fa inna shaytana yanfiru min albayti alladhi yake cewa yuqra'u fihi suratul baqara, wanda lafazi ne sahihi, wanda Sheikh Nasir Allah ya ji kansa duka ya tattara wadannan riwayoyi a cikin littafin sa Ahkamul Janaiz. To dan haka kasancewar anan in kai irin wannan kenan zaka amfana, amma ba ka amfana bane ba da karan kan su mamatan, a ka amfana ne a karan cewa ka bi sunna ta manzo, a ainihin cewa ka bi sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kai ziyara ta makabarta kamar yanda aka shar'anta maka. Ziyara ta bid'a shine wanda mutum zai zo yayi abu wanda yake sabanin sunna, ko ya zo wai da sunan cewa ya amfana da wannan mamaci, wai ta kanas ba za ka tashi addu'a ba ka ce wai sai ka je gindin kabarin wani, wane ne ya shar'anta maka cewa ba za ka yi cewa wannan gindin kabarin wuri ne wanda yake na samun istijaba, ma'ana karbar addu'a, wanda a aimatu ahli sunna wal jama'a al-imamu Malik da al-imamu Ahmad da al-imamu Shafi'i da al-imamu Abu Hanifa gaba ɗayan su sun ki musulmi ya zo gindin kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa kabarin gaba ya ce addu'a zai. Iya abinda aka shar'anta mana kai masa sallama, kai mai salati, sannan kuma abokan kwancin sa Abubakar da Umar kai musu sallama. Nan kusa in ka koma littafi na iziya haka zaka gani iya abinda yazo da shi na ziyarar kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Ba wani wanda yace ka tsaya anan kai addu'a balantana gindin kabarin muni. Dan haka anan kasancewar ziyara ta sunna shine ka bido yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu. To idan kai haka kai zaka amfana, kuma zaka amfanar da mamata, ka amfanar da mamata akan addu'ar da ka musu cewa Allah ya musu rahama, Allah ya musu gafara, ka amfana a sanadiyar tunanin makomar ka lahira, da kuma yanda wato ka bi sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a yanda ake ziyarar makabarta. Amma duk wanda zai ziyarci makabarta da nihin ya amfana da mamacin da yake ciki, cewa ba zai tashi ba yin wata sallah ko yin wata sadaka ko yin wata addu'a sai ya je gindin kabarin wani, wannan ziyara ce wadda take ta bid'a, sannan kuma kafa ce mai kai mutum zuwa bauta ma wani Allah subhanahu wataala. Shine yace fa kaifa idza abadahu, yace yaya idan ya bauta ma shi wanda yake cikin kabarin, kenan wa zalika ashaddu wa'aba. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله، فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها رضي الله عنها أنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يضرب خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك، فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياج من فعل، والصلاة عندها من ذلك، wa illam yubna masjid wa huwa ma'ana qawliha khashiya an yutakhadha masjida fa inna as-sahabata lam yakunu liyabnu hawla qabrihi masjida wa kullu mawdhi'in qusidat as-salatu fihi faqad ittakhadha masjida bal kullu mawdhi'in yusalla fihi yusamma masjida kama qala sallallahu alayhi wa sallam ju'ilat liya al-ardu masjidan wa tahura wa li ahmad bi sanadin jayyidin an an ibn mas'ud radiyallahu anhu marfu'a inna min shirari an-nasi man tudrikuhum as-sa'atu wa hum ahya والذين يتخذون القبور مساجد رواه أبو حاتم في صحيحه وتمالن كيتشيوا في الصحيح أبن دي كنيه دا الصحيح شيني صحيح البخاري تارل تشيوا حديث با الإمام البخاري وكأي كأي تدرواية سا حتى دا الإمام مسلم يرويتو دا حديث kenan fi sahihaini a cikin Bukhari da Muslim. Aisha Allah ya kara mata yadda ke cewa lalle Ummu Salama ita ce Hindu bintu Abi Umayya matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda tana ɗaya daga cikin musulmin farko waɗanda suka yi hijira zuwa Habasha sannan kuma ta yi hijira zuwa birnin Madina tare da mijinta Abu Salama wanda kasancewar bayan mutuwar Abu Salama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aure ta wanda ita ce ta rawaito mana hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa babu musulmin da musiba za ta same shi kai tsaye yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha yace ya Allah ka bani lada game da musibar da ta same ni ya Allah kuma ka maye mini gurbi dangane da abin da na rasa tace lokacin da mijina Abu Salama Allah ya masa rasuwa tace na samu damuwa nace ina ni ina samu wani miji kamar Abu Salama wanda Abu Salama yana daga cikin musulmin farko waɗanda suka karɓi musulunci da gumugumunsa sannan kuma yana daga cikin waɗanda su ne farkon waɗanda suka tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama birnin Madina tace sai na tuna wannan abin da manzon Allah ya faɗa sai nayi wannan addu'a tace gama idda ke da wuya ta mutuwa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya turo mun wata tawaga an gane ku domin hira wadda take ta zawarci na bashi labarin cewa ni fa mace ce mai tsananin kishi kuma sannan ina da diya kenan zai je masa da abuda in har ya yarda ya amince manzo Allah ya ce kishin ki zamu roki Allah ya saukaka miki dan ba a buƙatar mace kishin ta ya kai gaya an gane ku lalle ba a ce bakar ta yi amma ba a buƙatar ya kai matuka wai har mata suke wai duk mutun da bata yi kishi ba wai ko tana da bulala nawa a lahira wani dai hadisi wanda yake na shaydani lalle ba a buƙatar ta kai matuka ita ta bayyana ma manzon Allah irin halinta da ɗabi'arta manzon Allah yace wannan Allah zai saukaka miki shi yace amma kuma diyarki yace Allah zai wadatar da ke game da ita manzon Allah ya yarda ya dauki wannan diyanata danta Abu Salama da wannan diyarta har ma da danta duka a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka samu tarbiya dan haka kasancewar Allah ya maye mata gurbi ya canza mata da fiyayyen halitta tana ga cewa ta rasa Abu Salama ina za ta samu mijin da yake shi Ubangiji ta'ala sai ya maye mata da fiyayyen halitta wanda ba a yi kamar shi ba kuma har kiyama ta tashi ba za a yi kamar shi ba to anan ita ce take ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labarin wata cuci da ta gani a kasar Habasha shine yake ce take ce Aisha take cewa anna Ummu Salama zakarat li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama kanisata ra'atha bi ardil habasha wa ma fiha min aswar Ummu Salama ta ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama labarin wata cuci jam'un sa sai kace kana'is wata cuci da ta gani wato a birnin Habasha me ake cewa kanisa shine wurin bauta na ƴan mushaw ma'ana masallacin su inda suke ibada wa ma fiha min aswar da irin abubuwan da ta gani a cikin wannan cuci na hutuna wasu hotuna anan zahirin hadisi abin da yake nunawa wato su hotuna ne waɗanda suke mujassama ma'ana wanda an sassaka gumaka ne wanda a wata riwaya ba Ummu Salama ba kadai ta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labari har da matar shi Ummu Habiba gaba ɗayan su suka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labarin irin wannan cuci da suka gani abin ya ba su mamaki kamar yadda yake cikin wata riwaya ita wannan cuci tana da suna sunanta shine Maria an gane yuqalu laha Maria sunan wannan cuci Maria to shine take ba manzon Allah labarin wannan cuci da ta gani da irin hotunan da ta gani a cikin ta ma'ana gumaka da aka sassaka aka kawatar da ita fa qala sai manzon Allah yake fada ga Ummu Salama yace mata ulaika idza ma tafihim ar-rajulus salih aw al-awdus salih anan kafin kin na ulaika ismul ishara anan in ma kai masa wasali sama an gane ko kuma kai masa wasali kasa kace ulaiki idan ka masa wasali kasa kenan kana fuskantar da zancen zuwa ita Ummu Salama kamar yadda manzon Allah yake mata ishara anan ko kuma idan kai masa wasali sama kenan wannan bi itibar religions kenan duk wanda ake ma magana su waɗannan shine manzon Allah yake cewa ulaika shine yake ce mata ulaiki idza ma tafihim ar-rajulus salih ai waɗannan wasu jama'a ne wanda idan mutumin kwari ya mutu a cikin su awila abdus salih ko kuma bawa wanda yake na kwari wannan kokonto ne aka samu daga cikin wato namar waita wai shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cai idza ma tafihim ar-rajulus salih ko kuma cai idza ma tafihim al-abdus salih wanda amma duk ta fuskar ma'ana ba bambanci shine yace waɗannan wato wasu jama'a ne wanda idan mutumin kwarai ya mutu daga cikin su ko kuma bawa na kwarai banau ala kabrihi masjida manzon Allah yace sai su gina wato masallaci akan kabarinsa an gane ku kan wannan kabari suke zawwa su gina masallaci wa sawwaru fihi tilka suwar wato kuma sai su sawwara ma'ana hutunan shi wannan mamaci kuma ba mamaki da sauran wasu salihan bayan su duk sai ayi hutunan su sai a zo a kawatar da wannan masallaci wannan cuci ta su shine yace wa sawwaru fihi tilka suwar ma'ana a cikin masallacin sai su zo su yi hutunan wannan shi salihin bawa din ma ayi hutunan shi kala kala nan kala kaza nan kala kaza nan kala kaza kenan hutuna ne masu yawa aka kawatar da masallacin ko kuma ya zamanto hutun shi da sauran hutunan wasu jama'a waɗanda suke na daban wanda salihan bayi ne a wurin su manzon Allah sai yace ulaika shirarul khalqi indallah waɗannan masu yin haka manzon Allah yace su ne lalatattun halitta koma baya kaskantattu a wajen Ubangiji tabaraka wata'ala a gobe kiyama daidai da misqala zarra ba su da kima a wajen Ubangiji tabaraka wata'ala shine anan sai yace fa haula ijma'u bainal fitnatay wannan fada ce ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa yace waɗannan jama'a sun hada tsakanin fitina biyu fitnatul qubur ga fitina ta kabari domin sun maida kabari wurin ibada sannan sai yace wa fitnatut tamasil sannan da fitina wato ta hutuna da suka yi hutunan waɗannan salihan bayi suka kawo suka sanya a cikin masallatan su kenan anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na nuna mana gina kabari akan masallaci ba karantarwar shi bace ba aiki ne na wanda Ubangiji tabaraka wataala ya la'ance su yi musu fushi don haka kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anan ya nuna ma Ummu Salama cewa waɗannan jama'a ne ga halin su in dai mutumin kwarai ya mutu a cikin su to kan kabarinsa suke zawwa sai su maida shi masallaci sai su gina kabari su gina masallaci kenan kabarin ya zama to a cikin masallaci sannan kuma sai su yi hotunan shi sai su kawo su kawatar da masallacin manzon Allah sai ya ce ulaika waɗannan jama'a shirarul khalqi indallahi sune lalatattun halitta kaskantattu waɗanda ba su da kima ko misqala zarra a wajen Ubangiji tabaraka wataala sai yake cewa walahuma anha wato al-Imam al-Bukhari da Muslim sun rawaito da hadisi a cikin ingantaccen littafin su daga Aisha Allah ya karama ta yadda qalat Aisha take cewa lamma nuzila bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da mala'ikan mutuwa ya sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana manzon Allah yana cikin hali wanda yake na fitar rai dafika yadrahu khamisatan lahu ala wajhi manzon Allah sai ya hadu yana janyo wato wani burgonsa manzon Allah yana yafawa a fuskar shi lafazin dafika ana fi'il ne daga cikin af'alu shuru ma'ana cewa wane ya hadu ya fara kaza kamar yanda yake fa dafika masahan bisuki wal ana shine dafika ma'ana sai manzon Allah ya hadu yadrahu khamisatan lahu ala wajhi manzon Allah yana jefa wannan burgu akan fuskar shi shi in aka ce khamisa shine wato burgu wanda yake mai sukurwa hudu wanda yake da zani ala wajhihi manzon Allah sai ya janyo wannan mayafi sai ya rufe fuskar shi fa idan tamma biha idan manzon Allah yayi gumi ma'ana ya dan matsu dangane da wannan mayafi gumi ya dame shi manzon Allah kashafa ha sai ya janye sai yayi fa qala wa huwa kadhalika manzon Allah sai ya fada yana cikin wannan hali na fitar rai sai ya ce la'anatullahi 'alal yahudi wan nasara sine war Allah tuntuna ta tabbata akan yahudawa da ƴan mushaw an gane in ka dauke ta akan kenan jumla ce khabariya ma'ana labari ne manzon Allah yake badawa tuntun tsinewar Allah ta tabbata akan yahudu da nasara ko kuma ka dauke ta jumla ce khabariya amma ma'anarta insha'iyya ce ma'ana addu'a ce manzon Allah yake musu mummunar addu'a la'anatullahi 'alal yahudi wan nasara Allah ya tsinewar Allah ta tabbata akan yahudu da nasara ma'ana addu'a ce manzon Allah yake Allah ya la'anci yahudu da nasara kamar mai tambaya ya tambaya me yasa kake tsine musu albarka manzon Allah sai ya ce ittakhazu qubura anbiya'ihim masajida domin sun maida kabarin annabawansu wato wurin sujada ko kuma in ka dauke ta a kabariya tsinewar Allah tuntuna ta tabbata akan yahudu da nasara me yasa Allah ya tsine musu albarka ya la'ance su kenan jumla ta aliliya ittakhazu quburahum qubura anbiya'ihim masajida domin sun maida kabarin annabawansu wato wurin sujada abinda ake nihi da masajid anan jami'i ne na masjid idan aka ce masjid wurin da ake dora goshi a yi sujada an gane ku wurin ibada kenan sawa'an an gina shi ko ba a gina shi ba sunan shi masjid don haka malamai suka ci shine nan zamu ga menene ma'anar masjid kar ka fahimci cewa sai an gina wuri yake iya zamantowa masallaci ko da ba a gina ba ana iya kiran shi masjid wani yakan iya cewa to ai su nasarawa annabin su daya daya ne shine annabi Isa alaihi salam shi kuma anan yace ittakhazu qubura anbiya'ihim masajida domin sun maida kabarin annabawansu wurin sujada akwai riwaya ingantacciya sai yace ittakhazu qubura anbiya'ihim sai yace wasalihihim masajida kenan da salihan bayansu dan haka a wancan riwaya ne manzon Allah yace waɗannan jama'a ne idan mutumin kwarai ya mutu daga cikin su sai su yi su gina masallaci akan kabarinsa sannan kuma sai su kawo hutunan shi sai su sanya a cikin masallacin wanda Habasha a wannan lokaci waɗanda suke wato waɗanda suka gaje ta a wannan lokaci dukkan su ƴan mushauri wanda hatta da sarki Najashi akan addinin kiristanci yake daga baya Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya azurta shi da musulunci shine yace ittakhazu qubura anbiya'ihim masajida domin sun maida kabarin annabawansu wato wurin sujada Aisha tace yuhadhiru ma sanau manzon Allah yana tsawatar da al'ummar sani dangane da abin da suka aikata ma'ana kar mu yi kamantacciya da su an gane ko domin anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya san cewa shi dai karshen shi ya zo amma takan iya yiwuwa nan gaba a cikin al'ummarsa a samu waɗanda za su aikata irin abin da su suke aikatawa ƴan mushaw don haka Aisha ta ce yana cikin fitar rai manzon Allah sai ya janyo wannan mayafi sai ya yayi manzon Allah sai ya ce la'anatullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhazu qubura anbiya'ihim masajida har zuwa jima ba manzon Allah sai ya sake fadar wannan kalima yana maimaita wannan kalima har rashi ya fita shine Aisha tace yuhadiru ma sanau manzon Allah yana tsawatar da al'ummar sa ma sanau dangane da abin da su yahudu da dan mushaw suka aikata walaula zalika Aisha tace in ba dan wannan al'amari ba da manzon Allah yake tsawatar da al'ummar sa kuma yana tsoron nan gaba su fada irin wannan tarko Aisha tace ubriza qabruhu da an fito da kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fili an kai shi makabarta ta bakiya inda ake binne kowa an gane ko in ba dan haka ba da an fito da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kai shi makabarta ta bakiya an binne shi anan zamu iya ganewa haramun ne abin ne musulmi a cikin gida koda bari ne bai halatta an gane ku dole a kai mutun kowace makabarta inda ake binnewa anan illar ta sanya aka binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a dakin matar shi Aisha sababi ne kamar guda biyu sababi na farko tsoron da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji kar a maida kabarin sa masallaci wurin sujada kamar yanda aka maida kabarin Yahudu da kamar yanda Yahudawa da Nasarawa suke maida kabarin annabawansu da salihan bayansu sababi na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin ya bar duniya manzon Allah sai da ya bayyana musu cewa babu wani annabi daga cikin annabawan da Allah ya turo faci inda Allah ya karbi rayuwar shi anan ake binne shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko Allah ya karbi rayuwar shi yana dakin Aisha matar shi Allah ya karama mata yadda shine yace ma kubiba nabiyul illa dufina haisu kubir manzon Allah yace babu wani annabi da Allah ya turo da aka karbi rayuwar sa face a inda ya mutu anan ake binne shi ba ma baki kuma abu ne wanda ya yawaita abu daya ana iya samun sababi sun wuce a lissafa kamar yanzu misali idan ka dauki fadawar rana sababi ne wanda yake na buɗe baki ga mai azumi kuma sababi ne wanda yake na sallar magruba gaya abu ɗaya ne amma ya hada sababba kamar kusan guda nawa to dan haka nan Aisha tace walaula zalika ubriza qabruhu in ba dan jin tsoron haka ba Aisha tace da an fito da kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an kai shi an binne shi inda ake binne kowa dan haka bayya halatta a binne musulmi a cikin gida duk inda yake koma wane ne koma matsayin shi cikin inda ake binne kowa can za a kai shi a binne tace ghaira annahu khashiya an yutakaza masjida an gane in har ana binne cewa wani salihin bawa ne a binne shi a cikin gida salaha dai bayan wucewar Umar ba wanda ya kai Usman Allah ya kara masa yadda amma Usman a makabarta ta buki aka binne shi inda ake binne kowa haka Aliyu dan Abi Talib a cikin inda ya mutu a birnin Kufa nan aka binne shi shine yake cewa take cewa ghaira annahu khashiya an yutakaza masjida sai dai cewa manzon Allah ya ji tsoron kar a maida wato kabarin sa wurin sujada a maida shi masallaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan haka aka binne shi a dakin sa tace in ba dan haka ba tace da an fito da shi an kai shi cin an binne anan kasancewar abinda muke so mu gane duk mutumin da ya maida kabari masallaci in ma aka zo aka gina masallaci akan kabari ko kuma mutumin da ya zo gindin kabari yayi sallah to wannan gaba ɗayan su tsinewar Allah ta tabbata akan su domin kabari ba wurin sallah bane ba an gane ko kamar yanda anan shine malam yake cewa wali muslim wato al-imam muslim ya fitar da hadisi an jundub ibn abdullah daga jundub ibn abdullah Allah ya kara masa yadda ke cewa sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qabla an yamuta bi khamsin wa huwa yaqul yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kafin ya mutu da kwana biyar manzon Allah yana fada inni abrahu ila Allah an yakuna li minkum khalidun manzon Allah yace ni ina kubuta zuwa ga Allah ma'ana ina raba hanya tsakani na da ku da za a ce wani ya zamanto badadi gare ni a cikin ku ma'ana in riki wani a matsayin badadi idan aka ce khalil ma'khuzun ne minal khulla an ciro shi ne daga khulla idan aka ce khulla ita ce soyayya da ta ratsa jiki an gane ku soyayya da ta ratsa gangan jiki wanda aboki wanda yake soyayya wanda take kai makura ita ce ake kira da khulla manzon Allah yake cewa inni abra'u ila Allah ina kubuta zuwa ga ubangiji tabaraka wa ta'ala an yakuna li minkum khalilun da za a ce wani bada'i daga cikin ku ya kasance gare ni a ce gawa da bada'i na ne sai manzon Allah yake cewa fa inna Allah qad ittakhadhani khalila domin ubangiji tabaraka wa ta'ala ya rike ni a matsayin bada'in shi kamar ta kaza Ibrahim khalila kamar yanda Allah ya rike Ibrahim alaihi salam a matsayin cewa bada'in sa duk a cikin annabawa da manzanni gaba ɗaya ba wanda Allah ya maida shi cewa matsayin bada'in shi illa annabi Ibrahim alaihi salam da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana cewa Allah ya maida shi matsayin bada'i yake nashi kamar yanda Ibrahim alaihi salam shi ma Allah ya rike shi a matsayin bada'i shine can Allah yake cewa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattakhadha Ibrahim hanifa wattakhadha Allah Ibrahim khalila an gane ku wattaba millata Ibrahim hanifa wattakhadha Allah Ibrahim khalila wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba millata Ibrahim hanifa wattakhadha Allah Ibrahim khalila to shine anan manzon Allah yace Allah ya rike ni a matsayin bada'i kamar yanda ya maida bawan sa Ibrahim alaihi salam a matsayin bada'i don haka kuskure ne cewa kamar yanda wasu suke yin amfani da kalima sai su ce wai Muhammad habibullah wa Ibrahim khalilullah in kace manzon Allah habibullah Ibrahim khalilullah ka maida darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kasa da daraja ta annabi Ibrahim alaihi salam kuma kasancewar baka fifita manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan sauran bayi domin duk wani wanda yake mai kyautatawa tsakanin shi da ubangiji tabaraka wataala mai kyautatawa tsakanin shi da ƴan uwan shi jama'a sunan shi habibullah hakanan duk mutumin da ke daukan hakuri akan duk wani abin da yake samu shi na musiba shi ma habibullah ne kamar yanda yake wallahu yuhibbul muhsinin wallahu yuhibbus sabirin to dan haka kasancewar anan sai ne kace Muhammad khalilullah Ibrahim khalilullah domin kullu ita ce faukar mahabba sai manzon Allah yace walau kuntum muttakhizan min ummati khalila da a ce zan riki wani daga cikin al'ummata a matsayin bada'i manzon Allah yace lattakastu Abu Bakr khalila yace wallahi da na maida Abu Bakr shine bada'i na wannan dalili ne wanda yake nuna mana a bayyane Abu Bakar Allah ya kara masa yadda shine fiyayyen halitta gaba daya bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a doran kasa ma'ana bayan manzon Allah ya bar duniya babu wani fiyayye sama da Abu Bakar kuma wannan dalili ne a bayyana akan aqidar ahlus sunna wal jamaa wanda Abu Bakar shine shugaba a wajen daraja da matsayi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan shi sai Umar bayan Umar sai Usman bayan Usman sai Ali sabanin yan shi'a da suke fifita Ali akan Abu Bakar anan manzon Allah yace inda akwai wani daga cikin al'ummar sa da zai maida shi a matsayin bada'i manzon Allah yace wallahi da Abu Bakar zan maida wanda kuma an tambaye shi a cikin mazaje gaba ɗaya wa kafi so manzon Allah yace Abu Bakar a mata wa kafi so manzon Allah yace diyar shi ita ce Aisha manzon Allah sai yace ala ku saurara wa inna man kana qablakum yawa wannan matar shi Aisha nake ne diyar Abu Bakar kenan an gane ba diyar shi ba shi kanshi manzon Allah a'a a mata wa kafi so manzon Allah yace diyar shi kenan diyar Abu Bakar ma'ana Aisha wanda manzon Allah yake aure da ita sai yace ala ku saurara wa inna man kana qablakum lalle wanda suka kasance gabanin ku na al'ummu sune yahudu da dan mushaw manzon Allah yace kanu yattakhizuna qubura anbiya'ihim masajida sun kasance suna maida kabarin annabawan su masallati lafazin yattakhizuna domin shi lafilin ittakhaza duk lokacin da yayi ta'addi ila maf'ulain yana zamantowa bi ma'ana sayyara ay sayyiruna qubura anbiya'ihim masajida al-maf'ul al-awwal shine kubura al-maf'ul al-thani kenan masajid shine manzon Allah yace ku saurara wadanda ke gabanin ku na al-ummu sune yahudu da ƴan mushaw manzon Allah yace sun kasance suna maida kabarin annabawan su masallatai ala manzon Allah yace ku saurara ku jama'a ta mu'minai fala tattakhizul qubura masajida, manzon Allah yace kar ku mai da kaburbura wurin sujada, fa inni anhaakum an zalik, manzon Allah yace lalle ni ina hanin ku game da haka. Wannan kaga lafazi ne a bayyane karara wanda yake nuna haramcin amai da masallaci, amai da kabari masallaci. Manzon Allah yace fa inni anhaakum an zalik, yace domin ni ina hanin ku game da haka. Wannan kenan na nuna mana cewa haramun aiki ne ba aikin musulmi ba, aiki bane ba wanda yake na mutanen kwarai kenan gina masallaci akan gabari. Shine anan malam yace faqadina ha an hufi akhir hayati, tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a karshen rayuwarsa ya hana jama'a ta mu'mine dangane da mai da kabari wurin sujada. Thumma innahu la'ana wa huwa fi siyaqi man fa'ala, sannan manzon Allah ya la'anci duk wanda ya mai da kabari wurin sujada. Manzon Allah yana cikin wannan hali na fitarre, wa huwa fi siyaqi, yana cikin hali wanda yake na fitarre, amma manzon Allah yake la'antar duk mutumin da ya mai da wato kabari cewa wurin sujada. Sai yace wassalatu indaha min zalik, yin sallah a gindin kabari min zalika, wannan shi ma yana daga cikin mai da kenan kabari masallaci, wa illam yuguna masjid, yace koda ba a gina masallaci ba, koda ba a gina masallaci ba, indai ka zo gindin kabari ka zo kai nafila ka ce za ka yi sallah anan, to ka mai da shi cewa shi ne wurin sallah. Domin dan haka akwai hadisi sahihi a cikin Muslim, riwaya ta Abu Marfad Al-Ganawi, Allah ya kara masa yadda, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa la tusallu ila al-quburi, manzon Allah yace kar ku sanya kabari gaba ku yi sallah, dan duk wanda ya zo gindin kabari ya yi sallah to ya mai da kabarin wannan masallaci, ya mai da shi wurin sallah. Sai ce wa huwa ma'ana qauliha, wannan shine ma'anar fadar Aisha, Allah ya kara mata yadda, da take cewa khashiya an yutakhaza masjida, manzon Allah ya ji tsoron kar a mai da kabarin sa masallaci, ba ana nihi ba wa a zo a gina masallaci. Shine yace fa inna sahabata lam yakunu liyabnu hawla qabrihi masjida, domin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba yanda za a yi su zo su gina masallaci wato a gefin kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, tare da cewa gaya kabarin manzon Allah, gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a liƙe yake da masallaci. Shin yanzu a ɗabi'ance a hankalce yanzu mai hankali ya zo ga masallaci, ka zo gefin masallaci, ka zo ka gina wani masallaci? To yaya za a yi sahabbai masallacin da manzon Allah ya ce sallah a cikin shi daidai da sallah dubu take a wani masallaci wanda ba shi ba? Tunanin kama ai ba zai baka ba cewa sahabbai su zo su gina wani masallaci na daban a gehin kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kenan anan mi Aisha take nihi kar a maida shi wurin sallah, mutum ya zo ya ce a gindin kabarin zai zo yin sallah, dan haka kenan duk wanda ya zo yi sallah a gindin kabari ya maida wannan kabari masallaci, koda ba a gina shi ba, dan ba sai an gina ba. Shine sai yake cewa wa kullu mawdi'in usidatis salatu fihi faqad ittakhadha masjida, duk wurin da aka nufaci yin sallah a cikin shi aka kebance shi to an maida shi masallaci. Yanzu misali kaddara, idan ka je kasuwa sai ka ce ina masallacin ku yake, za su iya nuna maka wurin da suka kebance suna sallah, nan za a nuna maka. Ko kaddara cewa ka je cikin wata lafar ko wata ma'aikata ko wata garaji, lokacin sallah sai ka tambaye su a matsayin su na jama'a ta musulmi ina masallacin ku yake, wuri za su gwada maka koda ba su gina shi ba, wurin da suke kebanta shi ne masallacin su, dan haka durin da aka kebanci shi domin yin sallah sunan shi masallaci. Shine anan malam sai yake cewa bal kullu mawdi'in yusalla fihi yusamma masjida, bari dai dukkan wurin da aka kebance shi ake sallah a cikin shi to ana iya ce masa masallaci. كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت الارض مسجدا وطهورا, manzon Allah yace an maida mun kasa gaba dayanta masjidan wato masallaci ce, wada hura kuma sannan mai tsarkakewa ce, in baka da ruwan arwalla sai ka shafi kasa kai timama. Menene anan aka maida ma manzon Allah? An maida masa kasa gaba dai duk fadinta wurin sallah ne, duk inda sallah ta kama ka zaka iya yi. Sabanin waɗanda suka gabace mu na al'ummu sai su sai a wurin da aka gina dole canza su yi sallah. To dan haka kasancewar wannan kuma yana daga cikin abin da Allah yake banci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi, illa kasancewar anan sai ka tuge wurare biyu wanda a fadin kasa bai halatta kai sallah a cikin su,
abu na farko wuri na farko shine makabarta wuri na biyu shine ban daki kamar yanda hadisi ne sahihi manzo Allah yake cewa al-ardu kulluha masjid illa al-maqbara wal hamma kasa gaba ɗayan ta duk fadin ta manzo Allah yace masallaci ce yace amma banda makabarta kuma banda ban daki ma'ana wurin da ake zuwa a biya bukata Al-Imam Ahmad ya fitar da hadisi da dangane kyaukyawa daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda wanda fada ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace inna min shirarin nas lalle yana daga cikin lalatattun mutane kaskantattu wadanda ba su da kima ba su da daraja a gobe kiyama manzon Allah yace man tudrikuhum sa'atu wa hum ahyaun jama'ar da al-kiyama za ta riske su suna raye wanda alkiyama za ta tabbata a kansu suna raye wannan su ne lalatattun halitta domin alkiyama ba ta tabbata sai akan lalatattun jama'a duk wani na kirki sai ubangiji tabaraka wataala ya dauke shi kamar yanda riwaya ce ingantacciya manzo Allah ya ce kiyama ba ta tabbata sai akan lalatattun jama'a dan haka anan kuma sai ya ce inna min shirarin nas lalle yana daga cikin lalatattun jama'a wadanda ba su da daraja ba su da kima a wajen Allah man tudrikuhum sa'atu wa hum ahyaun jama'ar da alkiyama za ta riske su wa hum ahyaun halin suna raye sai yace wallazina yattakhizuna alqubura masajid da wadanda suke mai da kabari wurin sallah an gane ko da wanda zai mai da kabari wurin sallah gaba ɗaya su ne lalatattun jama'a wadanda ba su da kima a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala wannan hadisi ne ingantacce wanda dai karin bayani akan haka zai zo insha Allah a darasi na gaba da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu gadon kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك